Some call you father, provider, Jehovah. But I choose to call you Babana. It's more real to me. Dr. Paul Lantempo. Oh, yeah. Life is so simple. Oh, yeah. Sing along right now, you'll be ready for a miracle. Oh, yeah.
Najikira na ansana zo wurin ka na samu salama godiya yabo da daukaka da girma
aidin naka ne
ya yesu na sarukin sarakuna kai ne madogara na
a cikin damuwa na san kai kadai ne salama na
a cikin jaraba na san kai ne tushin ban gaskiya na
a cikin tunani na kana bani hikima da ganewa
a cikin rayuwa ta ni na mika komai da komai
baba na yesu na
kai ne makiyayi na
baba na yesu na
me biyan bukata
baba na yesu na
kai ne makiyayi na
baba na yesu na
kai ne madogara na aba baba na
Kabanta tazo da kuka Kabanta kambir Da tau kakasunanka Gatan uwa Wanche dombashi da lafia Aduwa yana takiranka me iko Ka ansash Kabashi warikewa
Achikin damu wana Sankai ke ene salamana
Achikin jarabana Sankai ne tushimban
Yasiyana Achikin tunani na kanabani Hikima de ganewa
You are telling me, Kako made up for me,
Babana, yes, na.
Kaine makiyaina,
Babana, yes, na.
Maybe I'm Bukata,
Babana, yes, na.
Kaine makiyaina,
Babana, yes, na.
Kaine madogarana, Babana.
Go down when I got a Holy Ghost shepherd tennis so fly. Yeah, see me bless all day, see me bless all time. And never tell it so bright. Yeah, my trip for the most I fly so high to the sky. I dive, dive. Yeah, you bring joy to my life, and every day all I do is sit while you try. Yeah, you are more than a million. Everything I own, top a nation, I give it. Life of a winner, man, I have it and I live it. Call you my father, provider, Jehovah.
Yeah.